بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله سعيك حلوة دكو آديد ونالو كتير غا وننتشاتا متا الباني تي بي كنا دشان الله عندما مكي غباتا مكو دجرين ديا ميتا كيان ساكوري دغا تاريخ مال الباني زاريا وند مكي نقلتو مكو دغا لتاف من تاريخ رايوا دكا نتور مال الباني زاريا واللفر كبير أو بكر أمين. Wannan shine zango na tara cikin wannan jerin giya mai albarka insha Allah. Idan ba manta ba, zango da ya gabata wato na takwas muna tattaunawa akan batutuwan da shi marubucin yayi game da wato daliban Malam Albani Zaria. Mun ji wasu bayanai a gurgurdan hali, za kuma mu dasa daga inda muka kwana inda yake kawo mana misalan mashahuran daliban Malam Albani Zaria, musamman waɗanda suka gaji karantawa kuma suka dau hannu akan harkar ilimi. Zamu tashi daga inda marubucin yake cewa har ila yau akwai Malam Khamis Muhammad wanda aka sani da liman. Tun Malam Albani Zaria na raye, yana da shi limamin Juma'a a masallacin Aljami Salafi dake kasuwar Murciya. Haka ya ci gaba da limanci da karantawa a wannan masallaci ba tare da kasala ba. Sai kuma Malam Muhammad Shifu wanda aka sani da suna Abu Waisat, wanda shi ma yana cikin fitattun ɗaliban da suka lazimci karatu tukan Malam Albani Zaria na tsawon lokaci kuma suka sami nasibi a ilimi. Bayan rasuwar malam, shine ya ci gaba da karatun zaure da malam yake yi, kamar yadda kuma yana cikin limamai a masallacin Darajat Salafiyya. Malam Shifu ya kware akan abubuwa da dama, mutum ne mai hakuri da juriya da sanin ya kamata. Har ila yau daga cikin ɗaliban Malam Albani Zaria masu himma da jajircewa wajen karantawa akwai Malam Musa Alhaji Umar wanda aka sani da Minshawi, wanda shine limamin Juma'a na farko a masallacin Darajat Salafiyya. Bayan rasuwar Malam Albani Zaria, Malam Musa Minshawi yana daga cikin waɗanda suka ci gaba da karantawa da gudanarwa a Darajat Salafiyya. Amma daga baya, majalisar amintattu ta Darajat Salafiyya ta dakatar da shi daga limanci da karantawa. Biyo bayan wata huduba da ya yi wadda a cikinta ya fuskantar da wasu tuhume masu tsauri zuwa ga Farfesa Abdurrafi, daraktan cibiyar Darajat Salafiyya, abinda ya tada kura mai yawa a cikin cibiyar, musamman bayan an nemi Malam Musa Minshawi da yanayin maganganun da ya amsa cewa ya yi kuskure a cikinsu, amma ya ce ba zai janye ba. Daga baya ya kafa makarantarsa mai suna Minshawi College of Sciences a unguwar Gwanaganye da ke Zaria, inda zai yiwu a ayyana ɗaliban da shi ne lamba ta ɗaya a cikin wannan kashi na ɗaliban Malam Albani Zaria. Da Malam Musa Sahabi ne mutumin da ya dace a ayyana, domin kuwa ko shakka babu a kan cewa Malam Musa Sahabi babban jigo ne a cikin tawagar 'yan Salafiyya a tudun wadan Zaria. Sannan kuma tun kafin haɗuwarsa da Malam Albani Zaria, malami ne mai karantarwa wanda yake da majalisi da ɗalibansa. Mutane da yawa a ciki da wajen Zaria sun san kusancinsa da Malam Albani Zaria saboda yawan ambaton sunansa da Malam Albani Zaria yake yi a cikin karatuttuka da kuma tafiye-tafiye masu yawa waɗanda Malam Musa Sahabi ya yi wa Malam Albani Zaria rakiya. Sannan sai dai kuma da ƙarshen rayuwar Malam Albani Zaria, Malam Musa Sahabi ya yawaita faɗin cewa shi ba ɗalibin Malam Albani Zaria ba ne, saboda malam ya same shi ne da iliminsa da kuma ɗalibansa da yake karantarwa. Wannan magana ta jawo cece-kuce mai yawa, wanda ya kai ga Malam Albani Zaria ya kira tarurrukan ɗalibai gaba ɗaya da yi matuƙa hanci. A ɗaya daga cikin tarurrukan, Malam Musa Sahabi ya yi ikirarin cewa gaskiya ne ya faɗi wannan magana, kuma yana nan a kanta, kuma hujjarsa ita ce mutumin da ya cancanta ikirarin shi da malamin wani shi ne wanda ya koya masa ta da baki. A lokacin Malam Albani Zaria nuna ya gamsu da wannan bayani, ya kuma hana masu son su sa baki magana don kada zancen ya yi tsawo. Malam Nura Zubairu Dambo yana cikin ɗalibai da suka daɗe suna halartar karatuttukan Malam Albani Zaria, kuma kamar sauran waɗanda aka ambata cikin wannan kashin, shi ma malami ne mai da'awa da ƙwazo wajen karantarwa, sannan kuma yana da cibiyar ilimi shahararriya da yake jagoranci wadda ake kira da Baba Ahmed Foundation for Science and Islamic Education. Malam Albani Zaria ya kasance yana yawan yaba masa a bisa kwazansa wajen harkar da'awa da karantawa. Ba manta da Malam Shaibu Badamasi ba wanda ake walakabi da Imamu da'awa saboda kwarewarsa a harkar da'awa. Malam Shaibu yana cikin ɗaliban da suka dauki shi karu masu yawa suna halartar karatuttukan Malam Albani Zaria. Malam ya sa shi a cikin ƴan majalisar amintattu na Zaraji Sanafiya, haka nan kuma yana cikin daraktocin Albani Science Special Academy, yana kuma cikin malaman da ke rike da kujerar karantarwar da Malam Albani ya rusu ya bai. Haka ma takwaransa wato Malam Shaibu Salihu Zaria, wanda shi ma yana cikin ɗalibai kuma makusanta ga Malam Albani Zaria. Ko lokacin da yake karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina, Malam Shaibu bai guce daga kasancewa cikin abokan shawarar Malam Albani Zaria ba. Malam yana zama da shi su tattauna akan matsaloli mabambanta saboda kasancewarsa mutum mai hangen nesa da kuma himma madaukakiya wajen yada ilimi da aikin addini. Shine shugaban cibiyar ilimi ta Mu'assasatu al-Islah da ke Zaria. Daga cikin su kuma sai Dr. Jamil Muhammad Sadis, kwararren masanin nan na ilmomin Al-Qur'ani mai girma da sauran ilmomin addini. Duk da daɗewar da Dr. Jamil ya yi a Madina, inda ya yi dukkan digirorinsa guda uku akan Al-Qur'ani, ba su gushe ba cikin kyakkyawar alaƙa shi da Malam Albani Zaria. Har yanzu ina tuna irin matsanancin kukan da naga Dr. Jamil yana yi a ranar da aka kashe Malam Albani Zaria. Bayan ambaton Dr. Jamil Sadis, bari na haɗa da ambaton ƙaninsa shakiki, wato Injiniya Abdulsamad Muhammad Sadis, wanda tun yana ɗan tsitsin yaro ya kasance yana zuwa karatun Malam Albani Zaria a Makarantar Salafiya da ke Tudun Wada Zaria tare da mahaifinsu wato Malam Muhammad Sadis. Har ila yau a cikin mutanen da suka yi karatu a wajen Malam Albani Zaria sannan kuma suka bayar da gudunmawa wajen karantarwa da da'awa, akwai Malam Bashir Bello da ke Jushe a Zaria. Malam Bashir yana cikin matasa masu kokarin karantarwa musamman ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A cikin fitattun ɗaliban Malam Albani Zaria akwai wani abokinmu da ake kira da suna Dr. Abdullahi Musa. Galibin mutane sun fi sanin shi da Malam Abdullahi mai gilashi. Wannan bawan Allah yana wani ɗan baiwa ne masanin Qur'ani da usulul fiqi. Yana cikin ɗalibai na kurkusa waɗanda Malam Albani Zaria ke jin su a jika. Malam Albani Zaria yana yawaita neman shawararsa saboda mutum ne mai nutsuwa da hangen nesa. Akwai kuma Malam Nasir Mahmud da Malam Abubakar Tsohi Kara, Imamin Masallacin Nuba Mali Polytechnic Zaria, waɗannan biyun suna cikin daɗaɗɗun ɗalibai kuma dattawa cikin ɗaliban Malam Albani Zaria. Misali na ƙarshe da zan kawo a nan shi ne Malam Abubakar Jumar Zaria, wani sananne malami a Zaria da kewaye wanda ya daɗe yana karantarwa da wa'azi a ƙasar Zazzau. Shi ma ɗalibin Malam Albani Zaria ne tun kafin tafiyarsa Jami'ar Musulunci da ke Madina, inda ya yi digiri a shari'a. Daga cikin misalan da aka buga na fitattun ɗaliban Malam Albani Zaria, na san cewa mai karatu zai yarda da magana ta cewa wannan ɗabakar ita ce mafi zarce a cikin ɗaliban Malam Albani Zaria. Baya ga wannan misalan na ɗaliban Malam Albani Zaria masu karantarwa, akwai kuma fitattun ƴan boko cikin ɗaliban waɗanda su ma suna dangantuwa ne zuwa ga wannan karafkar. Daga cikinsu akwai Dr. Idris Saminu, wani masani a fannin kimiyyar siyasa da alaƙar ƙasa da ƙasa, malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya yi digirinsa na uku a ƙasar Malaysia, yana da hangen nesa da himma maɗaukakiya, kuma yana daga cikin mutanen da Malam Albani Zaria yake shawara da su akan abubuwa mabambanta. Sai kuma Dr. Isa Kankanki, shi ma malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sannan kuma shine ya kafa makarantar Umrap School wadda ta yi fice a Zaria wajen bayar da ilimi da tarbiyya mai nagarta. Haka kuma Dr. Muawiya Abubakar, wani masanin Al-Qur'ani mai girma sannan kuma malami a sashen koyar da fasahar gine-gine da ke Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, tare muke zuwa karatu Malam Albani Zaria da shi tsawon lokaci. Har ila yau akwai Dr. Muhammadu Buhari, wanda ya yi digirgir akan kimiyyar aikin gona a ƙasar Malaysia, sannan kuma malami ne mai da'awa da ƙwarewa ta musamman a ilmomin Al-Qur'ani mai girma. Akwai kuma Dr. Sunusi Abubakar Aminu wanda ƙanina ne, uwa ɗaya uba ɗaya, tare muke zuwa karatun Malam Albani Zaria tsawon shekaru. Daga baya ya koma garin Bauchi da zama inda yake aiki a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi. Dr. Sunusi ya yi digirinsa na uku ne a ƙasar Sin, wato China, a fannin noman rani. Wannan list ɗin ba zai kammala ba sai na ambaci Farfesa Abdulrafiu Abdulgani. Farfesa ne na ilimin kimiyyar ƙasa, sannan kuma babban jami'i a hukumar gudanarwa a Jami'ar Amadu, kuma gudanarwar Jami'ar Amadu Bello da ke Zaria. Malam Abdulrafiu, bayan kasance shi farfesa kuma babban jami'i a Jami'ar Amadu Bello ta Zaria, yana kuma cikin jigajigan ɗaliban Malam Albani Zaria. Kusan kana iya cewa duk cikin ɗaliban Malam Albani Zaria, Farfesa Abdulrafiu shi ne mutumin da Malam Albani Zaria ya ayyana a matsayin mutumin da ya amince masa fiye da kowa. Shi ne babban wazirin Malam Albani Zaria, sannan kuma abokin shawararsa. Tun bayan rasuwar Malam Albani Zaria, shi ne ya riƙe ragamar shugabancin darajar salafiya har tsawon shekaru tara. Farfesa Abdulrafiu mutum ne mai kaifin basira da dauriya da son alheri, kamar yadda kuma ya gaji Malam Albani Zaria wajen ciyar da dukiyarsa akan aikin alkhairi da haɓaka addini, ya kuma riƙe ƴaƴan Malam Albani Zaria cikin amana da karamci. Sai kuma abokin aikinsa Farfesa Ado Adamu Yusuf, wanda shi ne shi ma shehin malami ne a kan kimiyyar ƙasa, sannan kuma shi ne daraktan cibiyar binciken noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, wato Institute of Agric Research a Turanci. Farfesa Ado yana cikin daɗaɗɗun ɗaliban Malam Albani Zaria. Tare da su akwai Farfesa Jamilu Yawo, wani haziƙin farfesa na kan aikin ilimin haɗa magunguna, yana daga cikin ɗaliban Malam Albani Zaria na jiki, sannan kuma ɗaya ne daga cikin mambobi a majalisar da Malam Albani ya kafa ta daraktocin makarantar Albani Science International Academy. Akwai kuma wani farfesa a sashen koyar da aikin akanta na Jami'ar Amadu Bello Zaria, wanda aka yi kira Farfesa Muhammad Sabari. Tare muka yi ta sintirin zuwa karatu a Muciya da su wajen Malam Albani Zaria. Wani babban ɗalibi na sahun farko cikin ɗaliban Malam Albani Zaria da ya zama wajibi in ambata a nan shi ne Farfesa Salihu Lukman. Farfesa Salihu Lukman ya yi babban digiri a ƙasar Saudi Arabia, daga nan kuma ya kama aiki a can. Shi ne mutumin da ya fara aikin ɗaura karatu kan Malam Albani Zaria da bidiyo a tashar YouTube, kuma har yanzu account ɗinsa na YouTube yana ɗauke da sunan wanda ke ɗauke da sunan Salihu Lukman, yana matsayin wata babbar tasha ce ta ajiya da aka taskace muhimman karatu kan Malam Albani Zaria masu matuƙar yawa. Kar na cika ku da lissafin sunayen daktoci da farfesoshi, bari na ambaci wasu misalai na daban, kamar injiniya Abubakar Suleiman, shi ma ya jima yana halartar karatu kan Malam Albani Zaria, malam ya sanya shi cikin masu kula da ɓangaren ɗauka da taskace karatuka. Bayan kafa tashar talabijin ta Albani TV, shi aka baiwa station manager na farko ga tashar talabijin ɗin. Haka kuma akwai Malam Abdulsalam Ibrahim, wanda yana cikin ɗalibai masu himma da rasuwa da kuma kamewa daga mafi yawan hayaniyar da mutane suka saba shiga, kuma yana cikin waɗanda Malam Albani Zaria yake jin su a jiki wajen shawara da gudanarwa. A dalilin haka malam ya sanya shi cikin majalisar daraktocin makarantar Albani Science National Academy, sannan kuma ya riƙe mukamin principal ɗin makarantar. Bari na ambaci Malam Adam Mustapha Babamba, wanda asalinsa mutumin Okene ne a jihar Kogi, sun gamu da Malam Albani Zaria ne a Yola lokaci guda suka yi karatu a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Muduba Adama da ke Yola. Daga nan kuma ya biyo Malam Albani Zaria zuwa garin Zaria ya kama harkar karatu da da'awa gada-gada. Malam Albani Zaria ya naɗa shi sakatari na majalisar daraktocin makarantar Albani Science National Academy. Yawa masu albarka, za mu dakata nan saboda ƙarin lokaci, sai Allah haɗan wa darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.